Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 24 ga watan Afrilu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji rahoto akan ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai birnin Lagos a can kudancin Najeriya. Muna kuma dauke da rahoto akan yadda mabiya mazhabar Shi'a a Najeriya ke ci gaba da yin kira akan gwamnatin Najeriya ta saki shugaban su. A yau muna son mu ji abinda za ku ce akan yadda ake tsare waɗanda ake zargin sun aikata wani laifi na tsawon lokaci ba tare da yi masa shari'a ba a Najeriya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya. Masu saurare, barkanmu da wannan dare. Shugaban kasar Sri Lanka Maithripala Sirisena ya buƙaci manyan jami'an tsaron kasar biyu da su yi murabus saboda gaza hana aukuwar harin ƙunar baƙin wake da aka kai ranar Lahadin da ta gabata lokacin bikin Easter, bayan da jami'ai suka gabatar da sababbin bayanai game da 'yan ta'addan wanda suka kai hari da ya janyo sanadiyar mutuwar mutane fiye da 350. Shugaban kasar ya kira ga shugaban 'yan sanda Pujit Jayasundra da sakataren tsaron kasar Hemisiri Fernando da su sauka daga makaminsu bayan wani jawabi a gidan talabijin na kasar a jiya Talata. Shugaba Sirisena ya ce zai dauki mataki mai tsanani a cikin kwana daya akan jami'an kasar da suka kasa sanar da shi game da bayanan da suka samu cewa irin wannan harin zai faru, bayan da hukumomin jami'an leken asiri na India sun aika da gargadi da dama zuwa Sri Lanka kafin wannan hari da aka kai mu jami'u da manyan otal na kasar. Har ila yau shugaban kasar ya yi taro da hukumomin tsaron kasar, yayin da gwamnati ke fuskantar fushi daga jama'a saboda rashin kula da gargadin. Manyan jami'ai sun yarda da cewa raunin sadarwa ne. Wani kwale-kwale da ke cike da ma'aikatan agaji da ke kan hanyarsa zuwa jihar Fangak da ke Sudan ta Kudu ya nutsi a ruwa a ranar Lahadin da ta gabata, bisa ga cewar wani jami'i da ke haɗakar ƙungiyar matuƙa jirgi a hirarsa da wani shiri na muryar Amurka da ake kira South Sudan in Focus. Kwale-kwalen wanda ke ɗauke da ma'aikatan agaji daga Cibiyar Abinci ta Duniya na Majalisar Ɗinkin Duniya yana tafiya zuwa arewa daga jihar Bo a Jinglai a kan hanyarsa ta zuwa jihar Fangak lokacin da ya kife ya kuma nutse a kogin Nilu, kamar yadda Elijah Tangbor, sakatare janar na ƙungiyar matukan kwale-kwale na jirgin Jinglai a Bo ya shaida. Ba a sami rahoton wanda ya mutu ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kimanin kashi 90 cikin 100 na masu kada ƙuri'a a Misra sun amince da yiwa kundin tsarin mulkin ƙasar gyaran fuska da zai ba a shugaba Adel Fattah El-Sisi damar ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2030. Jiya Talata, alƙali Lashim Ibrahim Suleiman Lashin, shugaban hukumar zaɓe na ƙasa, ya sanar da sakamakon ƙuri'ar raba gardama da aka kada na tsawon kwanaki uku kan batun yi wa kundin tsarin mulkin gyaran fuska.
وقد بلغ عدد الموافقين على التعديلات الدستورية 23 مليون
yace adadin waɗanda suka amince da yi wa kundin tsarin mulkin gyaran fuska miliyan 23,416,741 da ya kasance kashi 88.8 na kur'un da aka kada. Adadin waɗanda ba su amince ba shi ne miliyan 2,945,680 wanda yake kashi 11.2. ‘Yan gwagwarmaya sun zargi gwamnatin Sisi da tursasa jama’a suka da ƙuri’ar goyon baya, sun kuma zargi gwamnati da jan ra’ayin masu kaɗa ƙuri’a ta wajen ba su abinci da kuma kai su rumfunan zaɓe a kan ababen hawa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyara jihar Lagos. A wani jawabi da ya yi, shugaban ya ƙara nanata aniyar gwamnatinsa ta samar da kayayyakin more jin daɗin rayuwar 'yan ƙasar tare da kuma yin kira ga 'yan siyasa da sauran al'ummar ƙasar a kan su taimaka wajen samun nasarar ayyukan gwamnati. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril na ɗauke da ƙarin bayani daga Lagos.
The 10-lane superhighway is also a beauty to behold, especially at night. The joy of local and international road users is boundless as His Excellency President Muhammadu Buhari commissions the new Lagos International Airport Road. It's goodbye traffic gridlock.
Radda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da babban hanyar Osho da zuwa filin jirgin sama na Murtala Muhammad kenan dake birnin Eko a yau din nan. A jawabinsa wajen kaddamar da ayyukan rayuwar kasa da gwamnatin jihar Lagos ta gudanar, shugaba Muhammadu Buhari ya ce,
"New Oshodi Transport Interchange, the mass transit medium and the high capacity public buses, and the reconstructed Murtala Muhammad International Airport Road by Lagos State Government clearly demonstrate the need to continue to provide high impact projects for the development of infrastructure and opportunities at all levels."
Yace ko shakka babu, kaddamar da wannan babban hanya ta motoci zuwa babban filin jirgin sama na kasa da kasa da kuma motocin safa-safa da za su dinga safarar mutane daga wannan guri zuwa wancan a birnin na Lagos, ya ƙara tabbatar da aniyar gwamnati na samar da kuɗaɗe domin gudanar da ayyukan da za su taimaka wajen raya kasa domin ci gaban al'umma mu baki daya. A jawabin sa, gwamna Kwame Ambode mai barin gado ya bayyana ayyukan da gwamnati ta su ta gudanar da cewa an yi su ne da kudaden da gwamnatin jihar ta karbo da gwamnatin tarayya na Paris Club.
"The first tranche of the Paris Club reform to state approved by Your Excellency was what we used to pay the 40% down payment for the 820 buses that you see here today. We are very grateful, Mr. President."
Yace kudaden Paris Club da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dawo jihohi su ne muka yi amfani da su na kashin farko wajen biyan kudin waɗannan bus din guda 820 da kadan, inda kuma aka kaddamar da wannan ayyuka da kudin su ya kai da Amurka miliyan 70. To kuwa mazauna birnin da Lagos suka ji da wannan aiki da shugaban ya kaddama.
"No more odo, no more gallop, everything is smooth. This now bring out the beauty of the international. For anybody that is coming here from abroad or you are going out."
Wannan mutane dai suka ce abun yabawa ne matuƙa, musamman wannan hanya ta zuwa filin jirgin saman ƙasa da ƙasa, ba ruwan mutane da gosulo, matsalar da Lagos ta yi suna a kai. Su kuwa wayannan 'yan arewa da ke sana'a a Lagos kira suka yi ga shugaba Muhammadu Buhari ya yi wa gwamnonin jihar Lagos magana akan yadda suke takurawa 'yan arewa masu gudanar da sana'o'insu a birnin.
"Ziyarar nan da ya man ji daɗinta sosai. Abin da ya kamata gwamnatin jihar Lagos ta yi kenan, ayyukan raya ƙasa da kuma kula da lafiyar al'umma. Sannan kuma yanzu mu mazauna jihar Lagos muna fama da matsalolin da suka shafi gaskiya na al'umma. Mu 'yan arewa gaskiya muna fuskantar tsangwama sosai, kamar irin 'yan kai-kai da 'yan sanda, 'yan masu tax force da sauransu. Gaskiya suna takura 'yan arewa sosai. Da Allah, muna kira da gwamnatin Baba Buhari da ya duba wannan lamarin da idan basira da Allah.
Ayyukan da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar yau da a Lagos sun hada da kasashen kula da mata da kananan yara na asibitin koyarwa na Jami'ar Jihar Lagos wanda kuma zai kunshi gadaje na masu jinya 170. Babin Ejibrim, Murya Amurka daga Lagos.
Allah gaida baban gida Jibril. Ƴan mazhabar Shia a Najeriya na ci gaba da yin kira ga gwamnatin Najeriya akan ta sako jagoran kungiyar Ibrahim Al-Zazzaki dake hanan jami'an tsaron kasar tun shekarar 2015. Hukumomin Najeriya kuma na ci gaba da bayyana nasu dalilan. Wakilin Murya Amurka Nasira Adamu El-Hikaya ya hada mana rahoto.
Kungiyar da tace ta hada zanga-zangar da murnar zagayowar ranar rayuwar Al-Zazzaki da ya cika shekaru 68 a duniya ta nanata hukuncin da babbar kotun tarayya ta yanke bara tana mai bada umarnin sakin Al-Zazzaki har ma da bashi diyyar naira miliyan 50 da gina masa gida. Muhammad Ibrahim Gamawa shine kakakin almajirin Malam Al-Zazzaki yayi karin bayani kan wannan bukata da bayyana cewa ta uwar gidan malami wato Zinatuddin da suke tsare tare bata da lafiya.
Ko da malam bai tare da mu a gangan jiki yana tare da mu a ruhi ba za a raba mu da malam ba. Muna bukatan a sake shi muna alhinin rashin sa muna alhinin zaluncin da aka masa a gaban duniya mu ƙara jaddada bai'ar da muke da ita gare shi kuma ba
yanzu Muhammad Ibrahim wani labari kuke da shi game da shi Malam Ibrahim Al-Zazzaki
to lalle jikin yana buƙatar a tafi asibiti na farko akwai maganan idanu ido daya kamar an rasa shi matan malam malama Zina wanda yake yanzu haka ba ta iya tashi akan keken gurago take ayyukanta
a wannan karo jami'an tsaro ba su tanka masu zanga zangar ba ba kamar yadda ya faru a baya ba da har aka bude wuta wasu ka rasa da lokacin Isa Sunusi na Amnesty International yace an wuce gona da iri
mutanen da suka fito suna bayyana ra'ayinsu ba tare da sun dau makami ba a dau bindiga ana kashe su wannan ko dabba bai kamata a yi mata haka ba
shin me yasa gwamnatin Najeriya ke ci gaba da rike Ibrahim Al-Zazzaki ne ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami ya bayyana dalilai ciki har da lamuran shari'a da watakila mutane da dama ba sa la'akari da su
an bace ka bai abokin jayayya ga cewa irin abin da ka aikata ta huskar laifi ka zama sanadi misali kila na sara rayuka kila ka kafa tsari na gwamnati cikin gwamnati ko ce jaha ka ce kana da gwamnati da abubuwa makamantan su yawai wai kotu cewa ba ka da haƙƙi irin wannan yanayi a bashi kabeli yana roƙon kotu da ta walwale belin nan saboda bai yi ma kotu bayani ingantacce ba na cewa hoshi yana da awar cewa gwamnati ne ko hukuma ne a kashin kansa da kotu ta san da wannan jawabi da ba ta ba da beli ba a cikin wannan yanayi yana so a walwale belin da an ka ba su mu'amalar take da nasaba da beli ko shin beli ka a kurshin da a kotu ba ka kai makura a kanta matsawar ba an kai makura an tuke a kotun koli ba
rundunar tsaron sojin Najeriya ta zargi ƴan shi'an da neman kafa wata gwamnati da kuma karbar makudan kuɗi da umarni daga Iran maimakon mutunta dokokin Najeriya
are we not aware that this movement is supported by Iran what they are doing they have a lot of money to do it so
nan ma kakakin rundunar ne Brigadier General John Agim ke bayyana zargin a wata zantawa da aka yi da shi in za a tuna bayan gamar ƴan shi'a da sojoji a cibiyar su ta Husainiya a Zaria da ya sanadiyar rasa rayuka gwamnatin jihar Kaduna ta haramta ayyukan muzahara na kungiyar tana mai cewa ba wai hana ƴan shi'a ibadar su ta yi ba dan akwai mabiya shi'a da ba sa fito na fito da gwamnati ko ba sa batun jiyin juya hali Nasira da Malika Madar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. To yau dai muna son mu ji abin da za ku ce akan yadda ake tsare waɗanda ake zargin sun aikata wani laifi na tsaron na wani tsawon lokaci ba tare da an yi masa shari'a ba a Najeriya amma kafin mu bude layukan mu ku shakata da wannan waƙar.
Amma mai akwai da babu duka dangantaka ku daidai Allah yake faɗa daga bani na sai faɗa ba dani na sai faɗa daga da sai ku bayyana tani Amma mai akwai da babu daga dangantaka ku daidai Allah yake faɗa daga bani na sai faɗa ba dani na kai fada haka da sai ku gariya tani kai mai akwai ka gane idan kai gida 30 cikin guda za ka je ka kwana a daki guda ka tanfa a tsayin gado guda dai haka nan wanda bai da komai gida guda za ka je ka kwana a daki guda ya tanfa a gefen guda ya tanfa a kayan karauna kalle to yan gare ya wai kanan da kadangan ta kan ku daidai Jumba ku dan misali kai mai akwai ka gane in kana ta kamar akwai ne ba ka sanya hula goma a kan ka kai dai ai da dan gano ka sai a ce wa na ta ku sai dai ka san guda dai haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda dai mutakar in yana da hali
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655
Mun samu kira na farko daga Kebbi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kebbi.
Hajiya sunana dan Asaba mai fata daga yaurin jihar Kebbi.
To dan Asaba mai fata muna jin ka.
To gaskiya ni kaina dai ban ji dadin irin yadda alkalai suke jan kafa wurin yanke hukunci ba. Sakamako akwai mutane da ke jiran wakati maimakon a gaggauta sakin su wani ma za ka yi shi ka ba da wani yanki a nan duk
to malam dan Asabe ina ga layin naka dai yana da tangarda dan ba mu jan ka sosai amma ka sake kwatanta kiran mu yanzu kuma bari mu je Maiduguri
Hello
da wa muke magana daga Maiduguri.
Sala ko kata daga Maiduguri.
To muna jin ka.
Eh gaskiya ana samun matsaloli akan shari'a saboda shari'an da ya kamata a ce an yi da wuri a dama sai ka ga ya dauki shekaru wani ma sai ka ga ya koyi wata shekara goma baka ji maganar shari'an shi ba. To wannan ba karamin ci ba ya ne ba. Ya kamata a ce a rankan shari'a a yi ta a gama kowa ya sayi ta kunda yake amma sai ka ga
to mun gode mallam sule daga Maiduguri yanzu kuma za mu je Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam da wa muke magana
a rajin baɗi insha Allah sai ga kamuna daga Giwa wato Kaduna kenan
to alhajin baɗi muna jin ka
to gaskiya ni ma dai wato a kale wani lokacin sukan kawo matsala ga hukuma a ga yanke hukunci saboda dubaran an ce yau mai laifi a matsayin ka na alkali ko a yanzu ne kaga alkali za ka iya ganin mai laifi za ka gane mai laifi ne ba zai wuce kwana ɗaya ko biyu ba amma sai ga kawai sai an daɗe su karɓe mutum ya ta hanyar wuce ma ka'ida to ina da kira ga alkali don Allah su rinƙa yanke hukunci a cikin lokaci in dai sun gane mutum yana da laifi din to in bai laifin su kai shi da fatan za ta shi lafiya
to mun gode alhaji baɗi yanzu kuma za mu je kwanta gora
assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana daga kwanta gora
ina magana da injiniya mai gero makeri kwanta gora jihar Naija
to injiniya muna jin ka
to sai dai yanzu ni buɗe rediyo ina sama hanya ban san abin da ake magana akan shi ba
muna son mu ji ra'ayinka ne akan yadda ake tsare wasu da ake zargin san aikata wani laifi na lokaci mai tsawo ba tare da an yi masa shari'a ba
eh tsakani da Allah haka nan ba ya adalci ba ya dace mutum in yayi laifi a yi mai hukuncin daidai da laifin da yayi amma tsare mutum ba a kai shugaban kotu a yanke hukunci ba gaskiya wannan bai cincinta bai dace ba ya dace duk wanda ya laifi a gabatar da shi gaban kotu kuma a yanke mai hukunci daidai da yanda yayi amma jan lokacin da ake gobe a ba yanke ba jiya a yanke a yanke karu tsakani da Allah bai adalci ba
to mun gode injiniya mai gero makeri yanzu kuma za mu je Bauchi
Assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Bauchi?
Muna magana da Muhammad ne Nazir daga karamar hukumar jihar Bauchi Najeriya.
To mallam Muhammad Nazir, muna jin ka.
Gaskiya alƙalai kan gaskiya su suke gurgunta harkokin shari'a a Najeriya. Za ga mutum yayi laifi kuma ya kamata a ce a yanke.
Mallam Muhammad Nazir, ko kana tare da mu? Yawa, muna jin ka.
Har yi tunye ya abin da ya kamata a yanke mata yana zaman jiran shari'a, gaskiya hakan bai kyautu ba.
To amma mallam Muhammad Nazir, ka san cewa su alƙalan sai sun tabbatar da laifi kafin su yanke hukunci, ko ka fahimci da wannan? Ka fahimci wannan?
To jinkirin da take shi ne yake janyo ya katar da mutum a cikin jiran shari'a.
To mun gode mallam Muhammad Nazir da ra'ayinka, yanzu kuma za mu je jihar Plateau. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga jihar Plateau?
Lawal Sefu.
To muna jin ka mallam Lawal.
Karamar hukumar Central Plateau State.
To muna jin ka.
A ra'ayina shi ne, ni ɗan Najeriya mutane ne masu bin doka da oda, amma kuma hukuma ba su kafa doka.
Me yasa ka ce haka? Hello mallam Lawal, muna jin ka. Ka ce ƴan Najeriya na son su bi doka, hukumar ce ba ta sa doka. Me dalilin ka?
Hukumar ba ta sa doka. Dalili na shi ne lokacin zaɓen Buhari, dokan nan da aka kafa.
To mallam Lawal daga Plateau, layin ka ya goce, yanzu dai za mu je Jigawa. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Jigawa?
Muna magana da Abdullahi Garba da Zulgarki, jihar Jigawa.
To muna jin ka mallam Abdullahi Garba. Mallam Abdullahi Garba, ko kana tare da mu? To ina ga layin mallam Abdullahi Garba ya guci, yanzu kuma za mu je jihar Neja.
Hello.
Hello, da wa muke magana daga jihar Neja?
Mustafa daga Neja.
To muna jin ka mallam Mustafa.
Gaskiya a irin sai da ake ba kan doki, gaskiya wannan ba yi bane gaskiya. Gaskiya kamata mutum da an kama shi a irin ciki a yanke hukunci da lokaci, gaskiya a cikin jirin aiki ne hukunci wa bayi ba ne gaskiya.
To mun gode mallam Mustafa da ra'ayinka, yanzu kuma za mu sake komawa jihar Plateau. Assalamu alaikum malami daga Plateau, ko kana tare da mu? To ina ga layin sa ya goce, yanzu kuma za mu je Kwara. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Kwara?
To kuna tare da Bello Garba Dina mai bala kala kala daga nan Kwara a Najeriya.
To muna jin ka mallam Bello Garba.
To gaskiya dangane da irin dogon lokacin da alƙalai ka soka ba su yanke masu hukunci. Hukunci ga gaskiya wannan daidai ba, kuma wannan ba adalci ba ne. Ya kamata duk wanda aka kama a yi saurin yanke hukunci, a yi miki hukunci daidai da abin da ya aikata. Amma a tsare mutum yadda shekara biyu ko uku ba a tare da an zartar da yi miki hukunci ba, gaskiya wannan ba adalci na ba. Kuma wannan yana kawo tafarkarewa lamura a wannan kasa tamu da kuma wasu abubuwa waɗanda ke shigowa dangane da wannan. Don haka muna kira ga alƙalai don Allah.
Kuma mallam Bello Garba mai blouse kala kala, mun gode da ra'ayinka, mun kuma gode wa duk waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu. Sai kuma gobe idan Allah ya kai, mu za mu sake ba ku wata damar. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, agogo mu anan na cewa karfe 4:54. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za
zamu soma labarin wasannin ne yau ga gasa na musamman wanda kwamitin da aka damkawa nauyin daidaita sha'anin kullun kafar kasar Ghana ta shirya akra House of Oka ta lallasa inta Allah ya ci da nema sai Edwana Stars wacce ta yi kullun doki da Media Masters sai Kerala United da ta lallasa Liberty Professional da ci daya da nema Kotoko ta lallasa Breakum da ci biyu da nema kociyar Black Queens Ghana Messi Tego Kwaku ta ci babu wata ƴar wasa daga kasar waje da za a gayyata don gasar watan gobe na Wafo Zone B Cup na kasa da kasa tsohuwar kwararren ƴar wasan kuma alƙaliyar wasa da ta yi marabos tana aiki ne akan ƴan wasan gida don gasar na Cote d'Ivoire kociyar ta Black Queens Messi Tego Kwaku ta nuna damuwa ainihin game da rashin filin wasa ko horo wato AstroTurf wa Black Queens tace samun horon su zai cika da zaran yaran ta sun samu filin wasan da ake cewa artificial pitch gabanin gasar a gasar cin kofin Africa kuma na shekara ta 2019 kasar Masar ta zabi Military Academy Stadium na Al-Qahira ya zama wurin horonta hukumar kwallon kafar kasar ta Masar ta kuma tabbatar da Le Meridien Hotel a matsayin headquarter ta yayin gasar gwamnati ba ta amince da kasafin gasar cin kofin Africa na Black Stars ba tukun inji kakakin kwamitin da aka damkawa nauyin kula da sha'anin kwallon kafar kasar Ghana Dana Kwakuyebuwa yana mai karyata rage raɗan cewar gwamnati ta ware dola miliyan 8 wa Black Stars yace in an amince da dola miliyan 8 za a kuma duba ƙarin winning bonus duk wasan da Black Stars za ta yi nasara daga dola 5,000 zuwa dola 10,000 a gasar hukumar kula da sha'anin kwallon kafar Africa ta amince da yin amfani da bidiyon mataimakin alkali a gasar cin kofin Africa na shekara ta 2018 shugaban hukumar ta CAF Ahmed Ahmed ya bayyana wa ƴan jarida haka har yau ne a gasar ta cin kofin Africa Masar ta shirya tsaf-tsaf dan wasan farko da Zimbabwe haka kuma Ghana za ta soma wasan ta a rukunin F da kasar Cameroon sai kuma Morocco da Namibia yayin da Cote d'Ivoire za ta kara da Africa ta Kudu ga dai cikakken jadawalin gasar a rukunin A kasar Masar sai kuma DR Congo Uganda da Zimbabwe rukunin B Nigeria Guinea Madagascar da Burundi a rukunin C Senegal Algeria Kenya sai kuma Tanzania a rukunin D Morocco Ivory Coast South Africa da kuma Namibia a rukunin E Tunisia Mali Mauritania da Angola a rukunin F ko Cameroon ne Ghana Benin da kuma Guinea-Bissau da wannan muka zo karshen labaran wasannin na yau Radwan Lamu Kyara Basashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
kuma da yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice Shugaban kasar Sri Lanka Maithripala Sirisena ya buƙaci manyan jami'an tsaron kasar biyu da su yi murabus saboda gaza hana aukuwa harin kuna bakin wake da aka kai ranar Lahadin da ta gabata lokacin bikin Easter bayan da jami'ai suka gabatar da sababbin bayani game da ƴan ta'addan waɗanda suka kai harin da ya janyo sanadiyar mutuwar mutane fiye da 350 Wani kwale-kwale da ke cike da ma'aikatan agaji da ke kan hanyarsa zuwa jihar Fangak da ke Sudan ta kudu ya nutse a ruwa a ranar Lahadin da ta gabata bisa ga cewar wani jami'i da ke haɗakar kungiyar matukan jirgi a hirarsa da wani shiri na murya Amurka da ake kira South Sudan in Focus. Kwale-kwalen wanda ke ɗauke da ma'aikatan agaji daga cibiyar abinci ta duniya na Majalisar Ɗinkin Duniya yana tafiya zuwa arewa daga jihar Bor Jonglo akan hanyarsa zuwa jihar Fangak. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyali, ɗan uwa da abokan arzikin Zainab Bamanga Tafida wadda Allah ya yi wa rasuwa da safiyar yau Laraba. Allah ya ji kanta ya kuma yi mata rahama. Amen. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyar mu Zainab Abdulrahman, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.